Hi there, it's me again, Nahum Siegel. I know I already shared my special moments, but I just remembered another one. Think back to year three. There was Avram Fried singing Lashana Haba, Shlomo Kalbach's Lashana Haba, another of his truly unforgettable performances. Ladies and gentlemen, Lashana Haba b'Yerushalayim.
Da 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 my da 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 ha ha ho ho da 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 ha ho 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 yo ya 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 ay ya 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 oh ya 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 ah ay ya ya oh ya 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 da 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 da
Harmony, the Jerusalem Bandstand, and Avram Fried all together.